العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو ديغة وترجب هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبود تريهده دسلاتين دهده ودتي دي دي دا شاد ايه وانا رانا تي دي دي دا شاد ايه غواتن بير شكرا تدبو بيو دا قوم شاوكو تميلادية زامو تاش درسي نسبة اندى ترى درسي نسبة اندى ترى اتكين كراتمونا العزية اكن بياني اكن يو زامو تاش اكن بياني اكن العمرة wanda yake da shine bayan yayi gama bayanin haji ya irdafin sa da al'umra fasali ne a cikin wannan babi da muke karantawa babi na biyar kenan ko babi na biyar shine babin haji na'am yace faslun fasali a cikin wannan babi al'umratu sunnatun fil umri marra umra sunna ce sau daya a rayuwa al'umra ma'anar umra lafazi ne da yazo wanda ma'anarsa shine al-i'timar asalin masdarin al-i'timar ne tunda Allah ta'ala cewa yi faman hajjal baita aw i'timara wanda ya hajjin daki ko yayi i'timar to al-i'timar shine ziyara ma'anar al-i'timar ziyara kenan saboda haka aka bama umra ma'anarta ziyarar daki sakanin haji wanda yake shine nufin zuwa wannan daki na dakin Allah da yake a Makka amma ita umra shine ziyarar wannan daki to ita kuma an kira ta ziyara saboda yawan yin ta da ake so a yi da kuma yawan yin ta da ake yi dan kusan koyaushe dakin a cike yake da maziyarta kullun mutane suna zuwa wajen dan ziyarar dakin amma haji ko sau dai kawai ake zuwa sai wannan lokacin da ake yin haji ake haji to kuma gashi Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar annabi Ibrahim cewa Allah ka sanya wannan gari zukatan mutane ya zamanto suna kaunar zuwa wajen to kaunar zuwa wajen yana kasancewa da wannan ibada ne ta haji da kuma ibadar umra to haji ko sau ɗaya kawai ake a shekara to kaga in kawai da haji za a tsaya zuwan ya zamanto sai a sau ɗaya a shekara kenan to amma da ake umra a koyaushe ana zuwa a ziyarci wannan daki kamar yanzu yanda kake ganin Ka'aba kusan kullun a cike take kullun ana ɗauke kafa daga haji watan Muharram na zuwa to duk waɗanda suke ƙasashen da suke kewaye da ƙasar Saudiya waɗanda suke ƙasashen Khalij sune da Kuwait da Imarat da Qatar da Bahrain da Oman dukkaninsu su a lokacin nan ko ba idan su ko ba visa za su shiga kasar saboda haka lokacin da za ka ga sun tuttulo su kuma suna ta zuwa su ta umra wayannan kasashen da suke kewaye da kasar Saudiya za su ta tuttulowa domin su zo su yi wanda su zo su yi umra a lokacin to sannan cikin Rabi'ul Awwal sana a bude ma kowa Rabi'ul Awwal haka za a yi ta tuttulowa kaga kamar haji ake yi tun daga nan har Ramadan bayan Ramadan alhazai basu gama tafiya ba a yan umra basu gama tafiya ba cikin Shawwal za ka ga yan haji sun soma zuwa tun da kowanda suke zuwa farkon Dhulqa'dah suke fara zuwa haji so haka kullun ɗakin ciki yake da maziyarta to a shahide ma'anar al'umra ziyara wato ziyarar wannan ɗaki wanda a maksudi shine rayar da wannan waje da yawan zuwa a yi ibada a wajen to Imam Mali Imam Abul Hasan al-Maliki ash-Shadhili yace umra sunna ce fil umri marra a cikin shekara sau daya wannan mas'ala ce wacce take malamai sun yi sabani tun zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan meye hukuncin umra nan malam ya tafi akan yace sunna ce wanda yake shine mazhabar Malik shine mazhabar Malik yana cewa umra sunna ce amma ban ji wani yana yin ruksa kan kada ayi ba ban ji wani yayi ruksa kan mutum kada yayi umra ba amma umra sunna ce wato ba shi da karfin da zai ce wajibi ne amma bai ji wani daga cikin malamai yana ruksa kan cewa wani kada yayi umra ba to amma abin da ya shahara din abin da ya faɗa nassin da ya faɗa wannan shine mata basu cewa sunna ce ma'ana ba wajiba bace kamar yanda haji yake wajibi wannan magana ta Imam Malik shine masabar Imam Abu Hanifa kuma shine aka ruwaito daga waɗansu daga cikin sahabbai daga cikin su akwai Jabir ibn Abdullah kauli na biyu shine cewa umra wajiba ce kamar haji umra ita ma wajiba ce wanda yake wannan kaulin an ruwaito shi daga wajen sahabbai masu dama daga cikin su akwai Umar ibn al-Khattab daga cikin su akwai ɗansa Abdullahi ibn Umar da Abdullahi ibn Abbas da Zaid ibn Thabit sannan daga cikin tabi'ai akwai irin su Sa'id ibn Jubair da Sa'id ibn al-Musayyib da Ata ibn Abi Rabah malamin mutanen Makka da Mujahid shi ma dan Makka da Tawus ibn Kaysan mutumin Yemen duk waɗannan sun tafi akan cewa umra farilla ce wajibi ne yinta a cikin tabi'ai wanda suka tare da Imam Malik an ruwaito daga Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri Imam ahli Al-Basra shi ma kaulinsa kenan haka zalika ibn Sirin shi ma ibn Sirin cikin limaman mutanen Basra ne duk sun tafi akan cewa umra sunna ce daga cikin sahabbai kuma akwai Abdullahi ibn Mas'ud shi ma ya tafi akan cewa umra ba wajiba bace sunna ce to idan muka duba dalilan waɗannan kauli guda biyu domin mu ga wanne ne mafi rinjaye zamu ga wanda suka ce umra sunna ce sun kafa hujja da hujjoji daga cikin abin da suka kafa hujja da shi sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana rukunan musulunci kuma ya ambaci haji aka tambaye shi kamar yadda ya zo a hadisin Imam Ibn Sa'alaba hal alayya ghayruha yace la illa an tatawwa babu kada wani abu babu wata ibada bayan haji nan sai dai in kai tatawwi saboda haka inda umra wajibi inda umra hukuncin ta wajibci da ya gaya masa da ba zai ce illa an tatawwa ba hujja ta biyu da suka kafa hujja da shi shine hadisi da aka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Jabir ibn Abdullah ya ruwaito cewa wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan umra awajibatun hiya shin umra wajiba ce sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la wa anta atamir khairun lak yace a ba wajiba bace amma kai umra shine fa alkhairi a gare ka wannan kaga nassi ne sarihi hadisin Jabir ibn Abdullah wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito kuma yace hadithun hasanun sahih haka zalika akwai hadisin Talha ibn Ubaidillah wanda Annabi sallallahu ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhajj farida wal umratu tatawwu hajj farilla ne umra tatawwu a cikin sunan Ibn Majah to kun ga waɗannan dalilai ne da waɗannan malamai suka dogara a kansu suka ce umra ba sunna ba farilla bace sunna ce amma waɗanda suka ce umra wajiba ce wanda ke sune jamhurin malamai domin shine mazhabar Ahmad da Imam Shafi'i fi asahi qawlihi yana da qawli kamar abinda Imam Malik ya faɗa da aktharul ulama da ahlul zahir malaman zahiriya kenan da kuma mafi ma da malaman hadith duk sun tafi akan cewa wajiba ce hujjar su shine akwai hadisin Abu Ruzain al-Uqayli yace yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna faridatallahi ala ibadihi adrakat abi shaykhan kabira la yastati'u al-hajj wala al-umra wala al-dha'n yace farilla Allah akan bayi ta riski babana alhali yana tsoho mai girman shekaru ba zai iya haji ba zai iya umra ba zai iya tafiya akan rakumi ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa hujja an abika wa atamir kai ma ubanka haji kai masa umra suka ce wannan umarni ne to amma zahiri ai umarni ba gare shi bane to suka ce ai ba wannan ne hujjar ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrarinsa akan farilla yace faridatul hajj da ya tashi fassara masa abinda zai yi sai ya ce masa hujja an abika wa atamir wannan farillar da take kansa da ka fada to ka je ka yi masa ita shine kai masa haji kai masa umra saboda haka umra ma farilla ce kamar haji dalili na biyu hadisin Aisha Aisha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ala nisa'i jihad ta shafi hamzatul istifham tace ya rasulullah akwai haji da yake wajaba akan mata haji hadi da yake wajaba akan mata ala lafazi ne na wajibi tace alal nisa'i jihad akwai jihadi da yake wajaba akan mata yace alhajj wal umra haji da umra shine jihadin da yake akan mata to kaga an ce ala wato haji da umra shine yake wajaba akan mata to in ku ya wajaba akan mata min babu aulaye ba wajaba akan maza sannan hadisi na uku da suka yi hujja da shi shine hadisin subay ibn ma'bad hadisin subay ibn ma'bad ya zo wajen sayyidina umar ya ce inni kuntu rajulan min al-a'rab nasraniyan fa aslamtu ni mutum ne daga cikin kauyawan larabawa da nake addinin kirista sai na musulunta sai na samu cewa hajji da umra maktubai ne a wata riwaya mafrudai ne alayya farillai ne a kaina kun ga sai ya ce hajji da umra farillai ne a kaina fa ahramtu bihima sai ne harama da hajji da umra duk su biyun sai annabi sai sayyidina umar ya ce masa hudita li sunnati nabiyyi ka shiriye zuwa ga sunnar annabinka idan sahabi yace sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan riwaya marfu'i ce tana da hukuncin marfu'i kamar annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka kaga yayi ikrarin sa cewar wato hajji da umra farillai ne a kaina yace masa kuma wannan ka shiriye zuwa ga sunnar annabinka sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da cewa hajji da umra farillai ne to sai kuma suka ce amma hadisan da suka kafa hujja da su wanda suka ce sunna ce na farko dai hadisin Jabir cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hujja an abika wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa anta atamir khairul lak an tambaye shi umra wajibi ne yace la wa anta atamira khairul lak kai umra shine yafi alkhairi yace ba wajiba bace wannan hadisi dha'ifi ne daga riwayan al-Hajjaj ibn Arta'a didda at-Tirmidhi yace hasanu sahih amma wannan ya daga cikin tasahulin al-Imam at-Tirmidhi da yake akan wannan hadisi saboda na farko da hadisin yana da illa biyu na farko al-Hajjaj ibn Arta'a ya kadaita da riwayar sa shi kuma in ya kadaita da riwaya ba a karban riwayar sa saboda raunin sa wajen hadda dalili na biyu an ruwaito wanda suka zo suka yi musharaka da Hajjaj da suka tashi ruwaito hadisin sai suka ruwaito shi kaulin Jabir ba kaulin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kun ga ta haka dama ake kuskure wajen riwaya domin Ibn Jurayj da ya ruwaito hadisin tare da Al-Hajjaj sai ya ruwaito shi kaulu Jabir mawqufan ba marfu'an ba saboda haka wannan illa ta biyu kenan saboda haka sahihin riwayar hadisin kaulin Jabir ne kuma dan haka ma ake gani ya daga cikin maganganun ya daga cikin wanda suke cewa umra sunna ce to da ka ba kaulin annabi sallallahu alaihi wasallam bane haka zalika hadisin Talha ibn Ubaidillah da yace alhajju farida wal umratu tatawwu shi ma suka ce hadisi ne dha'ifi bai inganta ba to da ka babu abin da ya saura sai kafa hujja da suka yi da hadisin shikashikan musulunci da ba a fadi umra ba yace hal alayya ghayruha yace la illa an taqwa suka ce wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani abu bayan haji sai dai in kai tatawwu'i wannan bai kore wajibcin umra ba suka ce domin haji iri biyu ne akwai alhajjul akbar akwai alhajjul asghar alhajjul akbar shine haji da ake yi sau daya a shekara domin Allah ta'ala ya ce wa adhanun min Allahi wa rasulihi ila an-nasi yawmal hajjil akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeena wa rasul yawmal hajjil akbar ranar arfa kenan kaga sai ya kira ta al-hajjul akbar wato mafhumin wannan akwai al-hajjul asghar akwai haji wanda yake karami shine umra saboda haka da yace haji wajibi ne ayya wannan mutlak ne in aka kawo lafazi mutlak aka sake shi babu kaidi to duk inda wannan lafazi yake ya shiga ciki saboda haka alhajjul akbar ya shiga alhajjul asghar ya shiga saboda haka hadisin bai kora umra ba bal umra tana ciki saboda haka dai abin da yake mafi rinjaye shine mazhabar jumhurul malamai musamman cewar riwayar hadisin Jibril da yazo ya bayyana shi cikin musulunci kamar yadda Ibn Khuzaimah ya ruwaito mun san dai da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi musulunci sai ya ambaci shahada da sallah da zakka da azumi da haji to a riwayar Ibn Khuzaimah ta wannan hadisin sai yace wal hajj sai yace wa anta hujja wa ta'tamir kai haji kai umra sai ya hada su guda biyu domin kamar wannan hadisin ya fassara hadisin wannan riwayar ta Ibn Khuzaimah ta fassara hadisin Umar ne da cewa hajjin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi haji wanda yake tare da umra ko musamman hadisin Abu Ruzain hadisin Abu Subay ibn Ma'bad yace fa wajadtu al-hajj wal umrata maktubain alayya na samu haji da umra an farlanta su a kaina fa ahramtu bihima sai ni ihrami da su to kaga da musamman malamai da suke cewa tamattu'i wajibi ne akwai malamai da yake masa ba su kenan tamattu'i wajibi ne to kaga tamattu'i umra tana cikin sa dama to ala ayi hal dai kauli da cewa umra wajiba ce shine mafi inganci daga sabanin malamai in dai ta fuskar dalili za a bi shi yasa shi kansa Imam Malik yace sunna ce saboda ganin la'akari da waɗansu daga cikin malamai da ya samu akan haka suke yace amma bai samu wani yana yin uzuri kan kada mutum yayi umra ba yace a ba ko ba sai kai umra ba bai samu wani yana yin ruksa a haka ba saboda haka umra wajiba ce a bisa sahihiyar magana amma ita ma kamar haji fil umri marra sau ɗaya a rayuwa maimaita ta a cikin shekara fa yawa za mu zo ga wannan matsalar wa arkanuha arkanul hajji ma'ada alwuquf rukunnan umra su ne rukunnan aikin hajji banda tsayawa arfa nawa ne wanne ne rukunnan aikin hajji al-ihram yin harama tawafi sa'ayi na'am tsayawa arfa to rukunnan umra kamar rukunnan aikin hajji ne banda tsayawa arfa saboda haka nawa ne rukunnan umra wanne ne rukunnan umra da me ihrami tawafi sa'ayi wannan su ne rukunnan umra dole sai da harama mun ambaci kuma dalilan da muka ambata a wajen hajji su ne dalilan da muka suke a wajen umra amma a wajen hajji mun ce dalilin ihrami shine innamal a'malu binniya dan shine niyya hajji kuma saboda abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa wal yatawafu bil baitil atiq sa'ayi shima mun ambata saboda Allah madaukakin sarki ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala jinaha alayhi kaga sai aka faɗa aka ambaci sa'ayin wajen ga wanda yake haji da kuma wanda zai yake umra da haka wannan su ne dalilai da kuma sauran dalilai da muka ambata a cikin karatun mu na haji wanda suke nuni akan cewa wa'annan abubuwa rukunai ne wala hamiqatani tana da miƙaci guda biyu kamar yanda haji yake da miƙaci guda biyu makani miƙaci na wuri na makani wurin da ake ba a ƙetare shi sai an yi ikrami domin ma'anar miqat shine wurin da ake iyakance shi bai halatta a ƙetare shi ba to akwai makani da ake iyakance shi in mutum zai yi umra da bai halatta ya keɓance shi ba bai shiga cikin wannan ibadar ba shine ma'anar al-miqatul makani kada ka wuce wannan makanin alhali baka cakuɗa da ibadar umra ba wato ba kai harama ba saboda haka abinda ake nema in ka zo miqatul makani niyya ba sai ka sa kayan ba niyyar ita ce abin itibari wa huwa miqatul hajji shine miqatul hajji miqatul umra shine miqatul hajji da duk wanda yake afaqi wanda yazo daga waje in zai yi umra kamar yanda zai yi umra zai haji daga miqati haka zai yi umra daga miƙati ba za ka ce a wannan umra ce ai ko daga makka na iya daukan harama a dole sai ka tsaya daga miƙati tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hunna lahunna waliman ata alaihinna mimman arada alhajj aw alumra waɗannan miƙatai waɗannan wurare su ne miƙati ga mutanen sassan nan da na ambata da kuma duk wanda ya zo gare su daga cikin waɗanda suke niyyar daga cikin duk wanda ya niyyar yin haji ko umra kaga zai ce mimman arada alhajj aw alumra ga wanda ya nufi yin haji ko umra yace illa fi haqqi man huwa bi makka sai dai akan haƙƙin wanda yake cikin garin makka wanda yake cikin garin makka shi menene miƙatin sa yace fa innahu yuhrimu min alhill to shi zai yi ihrami daga alhill shine wuri wanda yake wajen harami shine alhill alhill shine ƙetaren harami domin makka gabaki ɗayan ta harami ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ibrahima harrama makka ibrahim annabi al-ibrahim alaihi salam ya sanya makka harami ya sanya maka harami wa inni haramtu al-madina nima na sanya madina harami ya iyakance iyakata da take harami ma'anar harami na makka shine iyaka da aka yi ma makka kan cewa wannan waje ne mai alfarma da ba a kisan kai a ciki ba a daukan suntuwa a ciki sai ga wanda kawai zai yi shaida kun san suntuwa zaka iya dauka idan abu wanda yake wulakantacce ne zaka dauke shi ba sai kai shi cigiya ba kawai ka cinye abinka to amma banda a cikin makka banda a cikin harami ba a yanke itace a wajen ba a yin farauta ba a korar tsuntsaye ko naman daji na farauta ma daga wajen ba za ka kama su ba za ka yi farauta ba kuma ba za ka kore su ba su tafi dan ka kora sun fita can ka je ka kama su ka je ka kama kai farautar kada ka yi irin ta Yahudawa da suka yi wajen su ko an hana su yin su sai suka yi dabara su shiga ciki to an hana wannan ma a musulunci a ce ka kori namun daji ka kori tsuntsu ko tattabara ko ko hasbiya sai ta fita waje sannan sai ka je dama ka je ka shirya mata abin nan a tarko sai ka je ka kama a can to bai halatta ba shine ma'anar harami to madina ma harami ce to abin da yake wajen harami shi ake ce ma alhill shine ake ce ma alhill wato wajen da yake halal ma'ana halal ne kai komai abinda aka ce abinda ake nufi na kai komai wanda ba Allah ya hana ba kai duk abinda Allah abinda aka hala maka a cikin harami in kana wajen harami shi halal ne a gare ka saboda haka zaka iya yin farauta zaka iya yin tsuntuwa zaka iya in ka ga wanda ya kashe mahaifinka zaka iya kama ka ce zaka kana neman kisasi da sauransu to iya akwai iyakoki kun ga ga wanda suka je haji akwai wata kofa da ake mai Qur'ani a samanta katuwar kofa to wannan shine iyakar harami a wannan jihar a hanyar Jidda wannan shine iyakar harami inda zaka bi ta tsohuwar hanyar Jidda kuma daidai inda haramin yake shima akwai alama da aka yi nan ne Hudaybiya Hudaybiya shine iyakar harami in ka ketare Hudaybiya din in ka ketare iyakar harami ka shiga cikin hillo in ka shigo iyakar ka shiga cikin harami a hanyar Madina daidai masallacin umra masallacin da ake cewa masjid Aisha masallacin nana Aisha nan ne inda harami yake nan ne iyakar harami shine mafi kusa da Ka'aba dan shi babu nisa dan a kafa ma zaka iya zuwa in kai namiji sannan in ka dadabi daga gabas ka dan da hanyar Madina akwai Ji'rana garin Ji'rana wanda a hanyar Taifa yake hanyar da ake bi zuwa Taifa ta kan wato ta cikin ba ta gefen teku ba tariqus sayl ba teku ba hanyar da ruwa yake kwararowa daga saman duwatsun Taif wajen Ji'rana nan shine iyakar harami wanda daga nan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya harama yayin da zai yi umra daga ito daga Hunay daga Taifa to waɗannan ga wanda yake dan makka idan ya tashi yin umra sai ya fita ya je Hillu, kamar in yana so ya umra sai ya je Jidda, ko kuma ya je daidai bakin wannan kofar mai Alkur'ani a hanyar Jidda, ko kuma ya je daidai masallacin Nana Aisha wanda nan yawanci suke zuwa. Duk mutanen Makka da mutanen sawa'un baki da suka zauna a Makka ko wanda suke haifaffun Makka ne mazauna Makka in suna so su yi umra, nan masallacin suke zuwa su yi harama, domin masallacin shine adnal hil, shine hilu da yafi kusa. Kuma domin shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha yayin da za ta yi umra, tana so ta yi umra daban banda umrar da sai tare da hajjinta, tana ganin kamar umrar da sai tare da hajjinta kamar ba ta yi bane, ba cikakkiyar umra bace. Tace mutane duk za su koma da hajji da umra, sai ni in koma kawai da hajji. Yace to ai wannan dawafin da kika yi, saboda ita dawafi ɗaya ta yi, bace dawafi biyu ba, saboda lokacin da aka zo tana haila, saboda haka bata sami yin dawafil qudum ba. Wanda waɗansu suka yi wannan tawafin suka yi tamattu, waɗansu kuma suka yi tawaful qudum, ya zamanto musu shine tawafin su na hajji, a shine tawafin su na farko ga masu ifradi da masu kirani. Sai da aka je tukuna, aka je arfa, aka dawo, sannan ta zo ta yi tawaful ifada. So da ta yi tawafi guda ɗaya da sa'i ɗaya, sai take ganin kamar kawai hajji ta yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tawafuki bil bait yadfiki li hajjiki wa umratiki, tawafin da kika ya ishe ki ga hajjinki da umra. Tace gari tana so. To kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam mai kyautatawa ne ga iyalinsa don ya dadada mata rai, hankalinta ya kwanta, ta ji cewa ita ma ta yi din cikakkiya kamar yadda take so, duk da yake ba wai ba ta yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam bane, abu ne dai na mutum da take ganin ita kan cewa kamar wani kusani take da shi. Sai ya ce ma dan uwanta Abdurrahman ya dora ta akan taguwarsa su tafi, ya je ya kai ta Tan'im, ta je ta yi umra, ta yi ihrami da umra, ta zo ta sake yin umra, shi yana jiran su, yana jiranta a hanyar Makka. In tai umra sai ta biyo su zo su tafi. To kaga wani hadai daga cikin hujja da ake cewa ba a tawaful wada ga mai umra. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mata ta sake tawaful wada ba, sai kawai yace ta zo ta riske shi a hanya, yace mata ta yi umra ta zo ta riske shi a hanya. To kaga wannan ya nuna cewa idan mutum wanda yake a Makka, idan shi zai yi umra, ba kawai daga cikin garin Makka kawai zai je ya kama tawafi ba, a'a sai ya fita daga wajen harami ya je adnal hil, ya je hillu, wuri wanda yake shine hillu wajen harami kenan, ya yi harama da umra, sannan sai ya shigo Makka ya zo ya tawafi ya yi sa'i, kamar yadda Aisha ummul mu'minina ta yi. To haka ma 'yan Makka, wannan a bisa kaulin jumhurin malamai da suka ce 'yan Makka suna da umra. Waɗansu malamai sun ce 'yan Makka ba su da umra, umra ga kowa ce banda dan Makka. Dan Makka ba shi da umra sai dai ya ta tawafi, amma ba su ga dalilin da zai yi umra ba. Amma wannan kauli ne mai rauni, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyala Aisha alhali tana Makka ta je ta yi umra, ba abin da zai hana 'yan Makka su yi umra. Babu dalili a cikin hadisi da ya togance 'yan Makka. An dai ruwaito daga cikin tabi'ai wanda yake maganar su ba ta nuna ba su da hajji bane, a'a ta nuna ba wai tana nuna ba su da umra bane, ta nuna da yin dawafi shi yafi musu. Domin Tawus ibn Kaysan malamin mutanen Yaman yace shi bai sani ba wannan umrar ittan im da ake zuwa mutane su ce nada ake samu ko alhaki, aka ce ina alhaki a nan wajen, yace a to alhaki mana, yace su wannan doguwar tafiyar ba gara sun yi ta tafiya suna dawafi ba, tafiyar da za ta kai su Tan'im watakila za su yi dawafi sau 200, saboda haka mai amfanin su tafiya alala shay, haka yace tafiya alala shay, tafiya ba akan komai ba. Yace a dasa tunanin gani yake tunda mece ce umra din dawafi wanda yake shine rukunin da yafi komai girma, sannan ai sa'ai. Saboda haka in dai mutum zai ta yin dawafin maimakon haka me zai kai shi je ya umra shi ba sa'ai, sannan kuma ba umra bace, dawafi ne wannan, sunan sa tawafi ba sunan ta umra ba. So haka dan me za a haramta musu? Ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al umratu ila al umra kaffaratun lima bainahuma, umra zuwa ga umra kafara ne abin da ke tsakanin su, sai a haramta ma 'yan Makka su umra, ba a haramta musu ba. Shi yasa kun ga babu dalili. Mafiya yawan malamai, wannan riwaya ce a masabar Imam Ahmad, wanda waɗansu malamai sun tafi da wannan kaulin, hatta waɗansu suna danganta shi da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, amma hikayar sa yayi bai intisari gare shi ba. Saboda haka abin da yake sahihi ma 'yan Makka su ma za su yi umra, amma yin tawafi a gare su in ma suke ta yin tawafi shi ma wannan zai wadatar da su, sai dai bai kamata a haramta musu falalar da ta zo ta al'umra ba. Saboda ba mu ambaci me falalar umra ba, za mu ambaci su zuwa ƙarshen babin inda ya magana wajen takrarul umra.
yace wal afdalu an yuhrima min al ji'rana,
mafi falala shine ihrami daga ji'rana. Ana cewa ji'rana, ana cewa ji'irrana, lafazi biyu ake fara, ana cewa ji'irrana da kasra akan ayin din, kuma ana cewa ji'rana da sukun akan al'ain. Wuri ne wanda yake shi ma shine al-hillu, inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya harama yayin da yaje yayi umra bayan shekarar da aka yi fathu makka a cikin watan dhulqa'ida. Kun san annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin watan watan ramadan yazo aka yi fathu makka, sannan ya tafi hunain ya je yaki da hawazin, sannan ya raba ganima ta hawazin wanda aka samu. Sannan a cikin dhulqa'ida karshen shawwal farkon dhulqa'ida ya taho yayi ihrami, yayi harama tunda ya fita daga makka ne ya tafi ta'if inda hawazin suke, sannan ya dawo da zai dawo sai ya dawo makka ya zo ya samu umra, to sai ihrami daga ji'rana. To shine yace al-afdal yayi ihrami daga ji'rana. Me yasa yace al-afdal? Yace saboda nan ne miqatin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ihrami yayin da yake umra. To amma kuma in ka tsaya kuma ka duba cewa wanda yayi umarni ga Aisha ta je na tan'im ne, to amma ta iya, za a iya taujihin umarni da yayi Aisha ta ce ihrami daga tan'im dan ya sauƙaƙa mata, bayan kuma ya sauƙaƙa mata ya sauƙaƙa ma runduna ta musulmi baki daya, tunda duk jiranta ake, shi yana jiranta. In ku annabi sallallahu, wanda ku annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsaya, duk al'umma ma sai ta jira shi, ko ba haka ba? Aisha kenan. Lokacin da abin wuyanta ya bata, ana cewa a tashi a tafi, a tashi a tafi, annabi ta ce tana ta nema, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a jira ta sai ta gani. Sannan sayyidina Abubakar ya zo ya ce yanzu ke, aka je aka samu Abubakar aka ce to ga Aisha can, ta tsayar da annabi sallallahu alaihi wasallam da rundunar musulmi baki daya a waje ba ruwa, ta tsaye wai ana neman abin wuyanta, ya zo ya same ta tana zaune, annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kansa akan cinyarta yana bacci, ya rinka cakanta, yana cakanta da bulala, ya ce yanzu ke abinda zaki yi wa mutane kenan, kin zo kin tsare mu a waje ba ruwa, kin tsare annabi sallallahu alaihi wasallam? Tace ba abin da ya hana ni motsi saboda zafin cakar da yake min, illa cewa kan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaina, bana so ne motsi kada ya farka daga bacci. To saboda haka zamu iya cewa abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ihrami daga ji'rana, saboda ya fi sauki ga musulmi baki daya, tunda za a jira ta. Inda ya ce ihrami daga tan'im, inda ya ce ta je ji'rana, ji'rana kusan nisanta daga nisan tan'im ne zuwa makka sau biyu, da sai ta sake rubanya wannan tafiyar da ta yi daga makka zuwa tan'im. Saboda haka wannan ba zai kore cewar ihrami daga tan'im, ba zai kore cewa ihrami daga ji'rana shine falala ba, tunda daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Da kuma ya ce ma Aisha ce daga nan wajen ba wai dan ji'rana ya fi falala ba ne, dan ya fi sauki ne gare ta da kuma ga musulmi baki daya. Saboda haka maganar da malam ya faɗa tana nan a matsayinsa da tauji da fuska da kasancewar shine al-afdal, wanda ya fi falala shine mutum ya je ihrami daga ji'rana, dan daga annabi, daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi harama. Yawanci ko duk wanda suke harama daga Makka ba sa zuwa ji'rana, ba ma su san wajen ba, ni ma ban taɓa yin ihrami daga ji'rana ba. In Allah ya ba mutum ya zama to dan Makka sai ya je ya nemi wanda zai kai shi, kar kuma ka je ka nemi wanda bai san ji'rana ba, ya je kai ka wani daji ka ce nan ne ji'rana, ka dauka kai harama nan ku daga cikin harami kake, ba a cikin hillu ba, ka samu wanda ya san wajen. Wal afdal an yuhrima min al ji'rana wa zamani, miqati na biyu shine miqatin zamani, wa huwa jami'u ayyamis sana, shine dukkanin kwanakin shekara, a dukkanin kwanakin shekara za ka iya yin ihrami da umra, sai dai kawai lokacin da ba za ka yi ihrami ga umra ba idan ka riga kai shi wato yayin da ka zo kai mubashara arkanul hajj, in kana arafa nan ba za ka yi ihrami da umra ba, bayan ka riga ka yi tawaful qudum, ka je ka yi niyyar hajji kawai, ka yi tawaful qudum, ka yi sa'ayi, to nan ba za ka iya irdatun umra ba. Amma kafin ka yi tawaful qudum, kafin ka yi mubashara, ka yi talabbusi da ayyukan aikin hajji, zaka iya ihrami da umra, ka shigar da umranka a cikin haji, zaka iya kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta yi. Tunda Aisha ta yi ifradi ne da ta yi fara haila, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ta yi ihrami da ta yi ihrami da umra, sannan ya ce mata ta yi ihrami da haji, ta shigar da haji cikin umranta. Wasifatul ihrami biha من استحباب الغسل والتنظيف وما يلبسه وما يحرم عليه من اللباس والطيب وغير ذلك كالحج. وانا شيني لابار سفر إحرامي دا أمرا ندقى نواتو أيوك نا شوى مستحبي نمتيني وانكا كما متيني صفتة جكينسا دا كما إرن أبند زي سنيا نحرمي وما يحرم عليه من اللباس أبند كي حرمتا أغريش نرتفافي والطيب da kuma shafa turare wa ghairi dalika da sauran wannan daga mahduratul ihram abubun da aka hana mai harami wanda ya sanya harami yayi kal haji kamar haji ne duk hukuncin su daya ihrami irin ihrami hukuncin ihrami ga haji shine hukuncin ihrami ga umra wajen wajibansa da mustahabbansa da kuma mahduratunsa wajibai da abin da yake wajibi mai ihrami ya bari mai ihrami da haji ya bari haka mai ihrami da umra zai bari ba zai sanya wando ba ba zai sanya taguwa ba ba zai sanya rawani ba ba zai sanya hula ba ba zai sanya soci ba duk wani abu wanda yake an dinke shi ba zai sanya shi ba ba zai rufa kansa da wani abu ba zai shafa turare ba ba zai yanke farce ba ba zai yi farauta ba a duk ba zai kashe dabba ba duk waɗannan abubuwa da aka faɗa ma mai haji ba zai yi ba haka rama mai umra haka zalika wajen abu da yake mustahabbi mutum yayi wanka yayi sallah yayin da zai yi ihrami ya tsaftace jikinsa yayin da zai yi ihrami ya shafa turare yayin da zai kafin ya sanya ihrami kamar yadda zai a haji haka zai yi a cikin umra shi sa yace kal haji kuma tunda ya riga ya ga ya ambata mana na haji sai kawai mutun ya koma can ya ga abubban da ya ambata na haji sai ya dabbaka shi a wajen na umra wa yakrahu takraruha fil amil wahid makruhi ne ya maimaita ta a cikin shekara guda daya kai umra sau da yawa sama da shi guda daya a wajen maliku makruhi ne me dalilin imam malik akan wannan dalilin sai ya ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba umra sau biyu ba a shekara umra nawa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umra hudu wacce ta farko umrar hudaybiya duk da yake bai je daki ba amma ana kirgatawa umra shi duk da yake bai je yayi ibadar umra din mutum da yayi tahalluli ko ba haka ba ya aske kansa saboda haka ya samu umra da mushrikai suka hana shi shiga daki shekara ta shida bayan hijira sannan yayi umratul qadiyya shekara ta biyo baya umrar da aka yi sulhun hudaybiya tunda ita ce aka ambace ta a cikin sulhun hudaybiya ya dawo shekara mai zuwa ya zo shi yasa ake ce mata umratul qadiyya ba wai umrar ramuwa ba ce ba rama umrar hudaybiya yayi ba an ce mata qadiyya saboda sulhun da aka yi wannan hukuncin da aka yi shine al qadiyya din shi yasa wadansu suke ce mata umratul qada al qada din ba na ramuwa ba al qada na hukunci eh wannan ibnu hajar yayi tawdihin wannan wanda suke ganin kamar ramuwa ne to wannan za su zamanto cewar sun mai da shi ita da umratul hudaybiya guda ɗaya ce kenan tunda ba su dauke ta umra mustaqilla ba tunda an rama ta hudaybiya wato ta hudaybiyan ba ta yi ba kenan kaga a bisa wannan sai a ce sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya umra ta biyu kenan ko ta uku ita ce umratul ji'rana shekara ta takwas bayan hijira bayan an raba ganimar Hunain bayan fatuhu Makka shine wanda ya Dhulqa'dah na shekara ta takwas bayan hijira saboda haka shekara ta shida yayi ta bakwai yayi ta takwas yayi ta tara bai je ba shine a shekara ta tara a shekara ta takwas aka farlanta haji sayyidina Abubakar shine ya je haji a shekara ta tara annabi sallallahu alaihi wasallam bai je ba sai ya ce sayyidina Abubakar ya je ya hana yele kuwa kada wani mushriki ya sake yin haji kuma kada wani mai zo yayi haji tsirara sai da aka tsarkake daki sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta goma ya zo yayi haji to umra ta uku wacce ce ta hudun ta haji wanda yake karfafa wannan wanda shine yake rinjaye da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kirani ne wanda ke shine nas shine abinda dalilai suka nuna hadisan da suke nuna kan cewa ifradi yayi dukkanin su a sun kama saboda ganin kan cewar bai fita bai yi tamattu'i ba bai fita daga cikin harami ba kamar yadda ɗan tamattu'i suka yi shirya suke tsammanin ifradi ne amma kirani Annabi sallallahu alaihi wasallam to ita ce umra ta uku ta hudu din wanda nuna kan cewa umrar da mutum yayi a tamattu'i ko a kirani tana zamantowa matsa ma'anar umra take dauka kuma za ta zamanto ita ce umrar idan mutum bai taba umra ba sai yayi haji bai taba umra ba bai taba haji ba sai yayi haji tamattu'i ko yayi haji kirani to ya sauke wajibin haji ya sauke wajibin umra wannan ɗaya daga cikin abin da yake rinjaye da mazhabar Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad ibn Hanbal da suka zabi Imam Ahmad ya zabi tamattu'i Abu Hanifa ya zabi kirani saboda ganin kanka da tafiya ɗaya zaka sauke dukkan farallo na haji da na umra a bisa kauli da muka rinjayar cewa umra wajiba ce duk da yake a mazhabar Malik ana cewa idan mutum yayi ifradi bayan yayi ifradi to sai kuma ya je tan'im ya dauko ihrami da umra ya zo yayi umra saboda haka a wannan tafiyar shi ma yayi haji yayi umra amma ra yayi umra tan'im ne ba umra daga miƙati ba amma shi din ma in yayi haka ya soke wajibi a bisa kauli da cewa wajiba ce a wajen Malik ba wajiba bace kamar yadda muka gani to yace wayukrahu to Malik yace imam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba umra sama da sau daya ba a shekara dan na'am abin nan ai mun faɗa cewa rukunan kamar na hajji ne banda wuku banda tsayawa ga arfa bayan ihrami sai tawafi sai sa'i shikenan bai yi waɗanne ba sana'a ka zo ake alƙawari oho wai ta farko ta Hudaybiya eh amma hukuncin umra za a bata hukuncin umra za a bata tunda yayi tahalluli shi yasa ake bata hukuncin umra amma kuma tunda Allah ta'ala ya ce fa in uhsitum fa mastaysara min alhadi in an tsare ku to abin da ya sauka daga hadiya to wato matsala ce khilaf da jina kawo mana matsala ce khilafiya saboda hukuncin ihsar wanda aka tsane shi yayi harama da haji ko da umra bai samu yayi ba shin ya wajaba yazo ya sake as-sahih ya wajaba saboda Allah ta'ala ya ce wa atimul hajji wal umrata lillah ku cika haji da umra saboda Allah Allahumma illa idan yayi ishtirat in yayi sharadi cewa in ka tsare ni to inda ka tsare ni anan zan yi tahalluli na fita to anan wajen ba sai ya ba wajibi ne ya zama to sai ya rama ba amma in ba haka ba kan sai ya rama saboda a waɗanda suke cewa wannan umrar ta shekara ta bakwai umrar ramuwa ce su ma suna da wace a maganar su tunda Ibn Hajar yana cewa umratul qadiyya abinda ake nufi umrar hukunci na da aka ambace ta a cikin sulhun Hudaybiya a shi Imam Malik babu ai abinda sai na kawo wannan don nuna mana cewa Imam Malik a wajensa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba umra sau biyu a shekara ba kaga a shekara ta shida sau ɗaya ya fito ga Hudaybiya shekara ta bakwai yazo ya sake umra wanda aka hana shi bai yi ba wanda aka ambata a cikin sulhun Hudaybiya a shekara ta takwas yayi umra bayan an yi fatuhu Makka an raba ganimar kudai a shekara ta tara bai zo ba sai na Abubakar ne yazo yayi haji a shekara ta goma yayi hajjin ban kwana wanda a cikin sa tare akwai umra to ka gani babu a inda yayi umra sau biyu a shekara to wannan shine hujjar Imam Malik mutum yayi umra sau daya kuma tare da shi akwai daga cikin fuqaha al-Basra sauran malamai mafi yawan su sun tafi akan ya halatta akan sunna ne ayi umra sama da sau daya a shekara dalilin su suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci falalar umra ya ce tabi'u bainal hajji wal umra ku rinka bibiya tsakanin hajji da umra domin suna kankare zunubi da talauci da fatara kamar yanda wuta take kankare da wadan zinari. Saboda haka wannan kaga mutaba'a ya nufin in kai ka sake yi, in kai ka sake yi. Kuma yace al-umratu ila al-umra kafaratun lima bainakuma, daga umra zuwa umra kafara ne tsakanin su. Saboda haka kaga wannan yana nuni ka yawaita ko yaushe kai zai zamanto kan cewa ka samu kankarar zunubai. Sannan kuma an ruwaito daga wajen sahabbai suna yawaita yin haka. Sayyidina Ali ya ce a kowane wata kai umra sau daya. Anas ibn Malik daga kansa yayi baki da suma yanda za a iya aski sai je yi umra. Kuma aka ruwaito daga Ikrima ya ce indai wuka indai aska za ta iya yanke gashi to lokaci yayi a yi umra. Yaushe sa Imam Ahmad ya kayyade da kwana goma cewa gwargwadon indai tunda dai a cikin umra aski ko saisaye wajibi ne, domin daga cikin wajiban aikin umra kamar yanda yake na hajji akwai aski ko saisaye. To ba zai yiwu kai aski ko saisaye ba ku sai gashi ya fito. To akallan kwanakin da gashi zai fito a bisa takdirin Imam Ahmad kwana goma. Yace to dan haka daga a cikin kowar kwana goma mutum zai iya umra, ma'ana akalla da kwana goma gashi bai fito da mutum zai umra ba, kada ya umra akalla da kwana goma. Na'am. Ban ga riwayar tasa ba. Umra sau 200? Ban ga wannan riwayar ba. Akwai dai shi dai sayyidina Ali yana cewa fi kulli shaharin marra, a kowace wani a kowane wata mutum ya umra sau daya. To saboda haka shi kuma Imam Malik daga cikin hujjar Imam Malik na rashin son a yawai maimaita umra saboda kwarjinin ɗakin Allah, yana so ya rinka mutum ya rinka ganin kwarjinin ɗakin Allah, amma kullun yana zuwa sai ya zamanto kamar masallacin garin su ba zai ga kwarjininsa ba. Ka san Imam Malik da zurfin tunani da hangen nesa da duban maqasid ga baki ɗaya na shari'a ba zai duba ɗaya ba ya bai kyale ɗaya. To wannan ijtihadi ne tunda babu nassi, tunda babu nassi, amma nassin da yake fi zahirin nusus sun furin jayar da mazhabar waɗanda suka ce a maimaita umra. Saboda hadisin al-umratu ila al-umra kafaratun lima bainahuma, da hadisin tabi'u bainal hajji wal umra fa innahuma yanfiyani al-faqra wal dhunub kama yanfi al-kir khubus al-dhahab. Zahirin hadisai suna karfafa mazhabar jumhur na a yawaita yin umra din. To amma kuma sauran maqasidi shari'a da Imam Malik ya faɗa su ma suna da fuska akan abin da ya faɗa. Na'am. A tafiya ɗaya ya yi umra sau biyu, a tafiya ɗaya mutum ya yi umra sau biyu, shi ma malamai sun nuna rashin son wannan. Saboda ɗaya daga cikin dalilan da ya sa Imam Malik ya fifita ifradi, kuma an rawaito wannan daga Sayyidina Umar, shi ne don a rinka keɓance tafiya ga ɗakin Allah. Kowace ibada za ka yi, ka yi tafiya ta daban, ka je hajji daban, ka je umra daban. Saboda haka umrar in maimakon ka je kai umra biyu a tafiya daya, kai in kai umra daya ka saki, in za ka saki wata umran ka saki wata tafiyar kai umra din. Haka wannan Imam Malik ya yi nassi akan wannan. Kuma ya Sayyidina Umar ya bayyana cewa a ga da aka tambaye shi akan ifradi, me yasa ba zai kyale, me yake hana mutane su tamattu'i, abin da ya ambata kenan, yake cewa mutane kamata yi su insha'i, wato su kirkiri tafiya ga kowane aiki na ibada na hajji ko na umra. Wa tafsudu bil jima'i, umra tana baci da jima'i. A cikin dukkan ayyuka ba abin da yake bata umra sai jima'i, kamar yanda yake a cikin aikin hajji. Shi ma idan mutum, to shi ma akwai tafsil kamar yanda muka gani wajen aikin hajji. Idan mutum ya yi harama da umra sai ya sadu da iyalinsa bayan ya yi harama, to shi ma wajibi ne ya ci gaba a wannan ɓatacciyar umrar, ya je ya yi dawafi, zai yi wanka tukuna, ai ba wai zai ci gaba a haka ba, sai ya yi wanka dan ya zamanto ba zai dawafi ba a cikin janaba, zai yi wanka sannan ya ci gaba ya je ya dawafi ya yi sa'i. Amma duk ba ladan umra fa, ɓatacciya ce ya ɓata ta, maganinsa kenan. Sannan bayan ya yi dawafi ya yi sa'i sannan ya aski, sannan wajibi ne ya sake dawowa daga miƙatin da ya harama ya je ya sake da shi da matar. Sannan amma in suka yi ihramin a raba su, ta tafi daban shi a cikin wata tawaga shi ma ya tafi daban, sai dai in bar samu tawaga ba to nan za a ce halin larura ne sai su tafi su sako niya eh wato su koma gida, sai sun koma gida sannan sake wata tafiyar sabuwa wanda za su zo su biya wannan umrar da suka bata, ko ba ƴan Makka bane, ko daga ina suke, ko daga Kosovo suke, sai sun koma Kosovo sannan su dawo su yi ihrami a daga nan miƙatin nasu sannan su zo su sake yin umra. Wannan idan mutum yayi umra kenan, idan mutum ya yayi ya sadu da iyalinsa bayan yayi harama kafin ya zo yayi tawafi, haka zalika idan bayan yayi harama yayi tawafi amma bai yi sa'ayi ba, shi ma wannan shine hukuncin umrar ta baci. Idan yayi harama yayi tawafi yayi sa'ayi kafin ya aski sai wannan al'amari ya faru, to anan wajen yaya zai yi? Nan wajen umra ta cika dukkan ya zo da dukkan arkan, saboda umra ba za ta baci ba tunda ya zo da dukkan arkan, to amma ya bar wajibi tunda yana cikin halin ihrami bai yi aski ba, tunda aski shine tahalluli. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahilla, wurin tahalluli shine lokacin da ake aski, to bai fita daga cikin hukuncin ihrami ba, wanda dama abin da ya hana shi saduwa da iyali kurkukun ihrami, to haizai na cikin ihrami tunda bai yi aski ba, to in ya sadu da iyali a lokacin nan hajjin umransa tana nan amma sai yayi yanka dan yayi itikabil mahdhur daga cikin mahdhuratul ihram. Saboda haka wanda suke in yana da fiqhu sai san yanda zai yi, kamar yadda aka ruwaito a cikin muwatta wanda daga cikin sahabbai ya gama umra bukata ta taso masa ta iyalinsa, sai ya kwashi gashi ya tsige gashin nata, ya tsige da baki da yasa ya kama gashi ya tsige da hakoransa, ya je ya sadu da iyalinsa ta fita daga cikin umra, shi da ma ya riga ya aski, to haka faqihi kenan. Eh sai ya mata azkin ya zama dukkan ta gama umrar. Eh
وما في معناه اذا وقع قبل انقضاء اركانها, da abin da yake da ma'anar jima'i idan ya abku qabla inqida'i arkaniha, in ya abku kafin karewar rukunnan umra, shine kamar yadda muka ambata kafin karewar tawafi ko kafin karewar sa'ayi, amma bayan karewar rukunanta umra ba za ta baci ba. Kaga ya ce wama fi ma'anahu, wannan ya hada kenan mubashara, mutum kamar yadda muka yi a bisa tafsirin da muka ambata cewa yayin da mutum ya shafa iyalinsa da sha'awa har ya zamanto kan cewa yayi inzali, shi ma wannan hukuncin sa hukuncin jima'i ake bayar da shi, hukuncin saduwa ake bayar da shi, amma da zai zamanto kan cewar mubashara ne kawai yayi ba tare da inzali ba, idan akwai mazi to wannan zai hadaya hajjinsa da umrarsa ba su baci ba, a bisa tafsilin ne da muka ambata a lokacin da muke karatun aikin hajji. To wannan shine karshen umra, da na so mu yi hadda ziyara ta zuwa Madina, to amma wannan zamu kyale shi sai wani darasin daban, saboda shine da shine zamu yi khatamar babul hajji insha Allah. Karatu mu na gaba darasi na 80 kenan zai zamanto da shine zamu yi khatamar karatun aikin hajji, shine ziyara zuwa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. على آله وصحبه ومن والاه. تنبيوين دا أكا روبوتو نعنوا نفركو دان الله أكا نكمنا دا أكي وانا ذكري أكا في سوء أي كو وانا ذكري متين يأي يأي أما ذكرين دا أكا في سوء أو نرى نكوسوني وننتك وننك برور دا أكي نكوا نكين إيدي wanda da shi aka fassara wal yukabbiru wa yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, so ambaci sunan Allah akan abinda Allah ya azurta su na daga wato dabbobin ni'ima, shine su ci naman layya naman hadaya suna yin wannan zikiri sune kabbarori, wanda aka ruwaito sayyidina Umar a kwanakin mina yakan fito daga haimar sa ya kabbara, sai duk kajimina ta amsa da kabbarar sa, kajimina ta dinke gabaki daya. Kabbarar kuma kamar yadda aka rawaito daga sahabbai suna yi siga biyu ne, akwai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira, akwai Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd, wannan sune kabbarori su aka fi so
su kan yin su ana karfafa yin su bayan salloli da kuma yayin da aka ji waɗansu daga cikin musulmi su ma sun yi musamman dai bayan salloli din to amma duk yanda ya sauka na zikiri mutun yayi tunda an kira lanakun ranakun ambaton Allah afdalu dhikri shine karatun alqur'ani saboda haka mutun ya karatun alqur'ani ya istighfari amma kabbarori din musamman a lokacin da aka karfafa son ayi su su suka fi dacewa ayi shine bayan salloli na farilla haka ranar juma'a tsakanin tasbihi da karatun alqur'ani da salatin annabi wanne aka fi so ayi ranar juma'a abinda aka fi so Sheikh al-Islam ya yi ishara ga wannan cewa alqur'ani shine zikirin da yafi kowanne amma akwai halin da wani zikirin shine yafi alqur'ani kamar as-sujada ba a bi halatta kai karatun alqur'ani ba a ruku'u bi halatta kai karatun alqur'ani ba saboda ka tasbihi shine yafi anan ba wai dan tasbihi yafi karatun alqur'ani ba a dan halin da kake tasbihi shine yafi to kamar haka ne ranar juma'a karatun alqur'ani shine afdalul dhikr amma a ranar juma'a salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yafi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace a yawaita shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace a yawaita salati a gare shi saboda haka kamar ranar juma'a din mutum sai ya yawaita salati fiye da yanda zai yi sauran azkar duk da yake ba wai an ce kada kai wani zikiri ba sai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ai ana sallah an ce ai sallah akwai kuma sauran azkar ba abin da ya hana mutum yayi su to amma wanda aka fi so a yawaita a wannan rana a cikin dukkan nau'in azkar a ranar juma'a da daren juma'a shine salatin annabi sallallahu alaihi wasallam na'am a cikin masallaci wannan dai yana daga cikin kaga yana daga cikin rashin bin koyarwar sunna tunda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana at-tahalluq a zauna ai darasi kafin juma'a dai daga cikin hikimar kamar yadda Sheikh Al-Uthaymeen yake ambato shine ranar juma'a an kwaitar mu da mutane su zo masallaci da wuri domin su rinka domin su samu su salloli tunda kamar yadda yazo a hadisin Salman bayan mutun yayi wanka ya shafa turare sannan yazo turare sannan yazo masallaci wa sallama kutiba lahu ya sallaci abinda aka kaddara masa kage nuna kace lokacin da ake so mutun ya shagaltu da sallah to da karatu ake a lokacin nan kaga za a hana shi sallah da karatu ake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin sunan Abi Dawud naha anit tahalluq yawm al-jumaa ya hana ai halqa ma abin da ke nufi da halqa a kewaye a zauna ana darasi ranar juma'a Sheikh Al-Uthaymeen yake bayani ɗaya daga cikin hikimar shine wannan ka kyala mutane su shagalta da bautar Allah shi yasa hatta abin nan da muke tayi firhuduba dinnan da ake yi firhuduba da ake yi ba ta da ma'ana tana daga cikin tahalluq kamar yadda wannan malamai suka ambata tana daga cikin wannan halqa din da domin lokacin da ake yi mai karatun alqur'ani ba zai iya karatu ba mai addu'a hankalinsa ya rabu mai sallah hankalinsa ya rabu zai iya yi ba bayan kuma al'adar magabata shine su rinka yin sallah har sai liman ya fito kamar yanda az-zuhri ya ambata a cikin muwatta cewa haka mutane in za su yi ta sallah har sai Umar ya fito ya hawo minbari sai a daina sallah Aqil ibn Abi Talib yana da shimfiɗa kamar yanda ya zo a cikin muwatta ana saka masa ita a jikin bangon masallaci anan yake yin sallah har yayin da inuwa ta zo ta rufe shimfiɗar to lokacin da sai Umar ya fito wanda yake nuna lokacin da yake fitowa yake yin sallah kaga kuna fa'ur rashidin kenan ba masu kallon ba masu sallar walha ba ce sallar juma'a suke yi cewa ai an ruwaito amma ba a samu kuna fa'ur rashidin suna sallah kafin lokacin ba wala annabi sallallahu alaihi wasallam duk da zahirin waɗansu na fassara zahirin waɗansu hadisai haka in ya ga waje ko ba zai takura wa mutane ba ya halatta in ya ga waje ya taho amma in bai ga waje ba kawai yana zuwa ne dan dai ya zo ya taho latti sannan kuma yana so ya samu waje a gaba wannan bai halatta ba tunda wani mutum ya zo yana irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin hudba ya daina hudban yace masa ijlis faqad azait zauna ka riga ka gama cutan mutane aga duk wani ya daga cikin abubuwan da ya kamata mu kula da su akwai wato ahkamul masajid kunce masallaci suna da adab shi zuwa masallaci da ranar juma'a da ba ranar juma'a ba akwai ahkam din su wanda yake wani lokaci mun dan fadakar da irin wannan a cikin mun dan fadakar akan wannan a cikin hudu ba amma akwai lissafai da malamai suka rubuta akan wannan kamar zarkashi ya rubuta ila musajid fi ahkamil masajid littafi ne babba bayan yayin hukuncin harami na makka yayi na madina yayi na baitul maqdis sannan yayi na sauran masallatai wanda ya ambaci hukunce hukunce masu amfani kwarai da gaske daliban ilimi su nemi wannan littafi ila musajid fi ahkamil masajid littafi ne muhimmi na imam zarkashi ash-shafi'i na'am ahana name eh kwarai da gaske kwarai da gaske abinda yake shine yafi kenan dan kuma abinda malamu sai dai wadansu malamai suna ganin wannan baya cikin tahalluq amma dai as-sahi yana cikin tahalluq kamar yanda Sheikh Al-Faymin ya faɗa wannan Sheikh Shuraim a cikin littafin sa da yake akan hudubar Juma'a yayi bayani akan wannan ya kawo maganganun malamai kuma da maganganun Sheikh Al-Faymin wanda yake a shine abu mafi rinjaye akan wannan na'am i'lamus sajid bi ahkamil masajid dan Allah to sai kuma wannan yace da Allah idan za a yi addu'a a sashi a ciki akan Allah ya bashi lafiya ya kuma faranta masa rai duniya da lahira Allah ya baka lafiya ya faranta maka rai da mu baki daya duniya da lahira yace wannan yace mutum zai iya sa turare a ihramin sa kafin ya sanya shi a cikin sa wannan mun amsa wannan tambayar a cikin karatu mutum zai sanya turare ne a cikin sa ba a ihramin sa ba dalili wani mutum ya sanya jubba mai turare a cikin ta yazo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam a ji'irana ji'irana da muka ambata yau a cikin karatu inda ya harama da umra yazo ya ala ibnu umayya yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yaya mutumin da ya sanya jabba wanda take cike da wanda ya bumbude ta da turare yaya zai yi aikin umra sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru sai sayyidina Umar yace wanda yake so ya ga yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake an are masa wahayi yazo ya ganshi rana ce mai tsananin sanyi amma sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fuskar sa tai ja yana gumi yace ku yazo ya nuna mutane yace ku zo ku ganshi wanda yake so ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ake masa wahayi sannan da halin nasa da aka yayi masa halin wahayin sai yace ina wanda ya tambaya akan jubba sai yace gani ya rasulullah yace ammal jubbatan lati bika fanza'aha wannan jubbar da kake tare da ita ka cire ta kaga me illar da ya cire ta saboda ya shafa mata turare wa ammal haluq famsahu shi kuma turaren ka wanke shi kaga sai yace wanke turaren wasna fi umratika ma kunta tasna'u fi hajji abinda da kai zaka yi a cikin umra abinda kai umra a cikin kai ayyukan umra kamar yanda zaka yi aikin hajji kaga shine nan ma mallan ya faɗa ya ambata kan cewa abinda zai yi da mustahabbai da na ihrami da tsafta da abinda zai bari kal hajji yace kamar hajji ne kaga ya dauke shi daga wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kun ga wannan hadisin na Ala ibn Umayya shine yake nuna wata mas'ala muhimmiya da ya kamata mutane su fahimce ta sosai cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ake masa wahayin alqur'ani haka ake masa wahayin sunna ai kaga ba aya bace ba aya bace hukunci ne saboda haka kamar yanda ake wahayin alqur'ani gare shi haka ake wahayin sunna gare shi sallallahu alaihi wasallam dan haka masu cewa alqur'ani kawai za su bidin shine wahayi kaga sun bata domin ita kanta sunna ita ma wahayi ce kuma kamar yanda Allah ya tsara alqur'ani ya tsara sunna sai ya tsara sunna duk hadisan ƙarya an bayyana su duk hadisan ƙarya an bayyana su Sheikh Al-Albani kansa kawai yayi silsilar sa hadisai na ƙarya da masu rauni guda 10,000 ya tara a rayuwarsa an fitar da wajen kusan dubu hudu sauran suna nan a cikin manuscript yanzu wanda aka fitar sun kai wajen 6,000 banda sauran malamai da su ma sun yi irin su Imam Suyuti a cikin Al-Ali Al-Masnu'a irin su Al-Imam Shawkani da Al-Ukburi ga sunan dai malamai wanda yake sun yi suka yi bayanin hadisai da Ibn al-Jawzi kafin su gaba ki daya saboda ita ma an tsare ta kamar yadda aka tsare Al-Qur'ani domin ita ma wahayi ce shi yasa aka ruwaito daga manya-manyan malamai wanda suke zamani da sahabbai Mutarrif ibn Shakhir yace kana Jibril yanzilu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bisunna kama yanzilu alaihi bilqur'an Jibril ya kasance yana sauka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da sunna kamar yadda yake sauka gare shi da alqur'ani.
Wannan hadisin na Ala ibn Umayyah shahidi ne akan wannan, shi sa ne nufin mana ishara gare shi. Sannan yace wannan menene matsayin yin tahiyatul masjid ga wanda zai yi tawafin umra, wanda ya shiga cikin masallaci na umra, ga wanda zai yi tawafi na umra ko na haji baya tahiyatul masjid ta sallah, tawafi kawai zai yi, wannan tawafi shine tahiyatul masjid din. Ko ma dama daga mutum ya gama tawafi ai sallah zai yi, saboda haka tamkar ya yi tahiyatul masjid ne. Kuma dama ma shi yasa malamai suke cewa tahiyatul masjidil haram at-tawafu bil bayt, tahiyar masjidil haram shine yin tawafi, domin annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo kamar yadda yazo a hadithin Aisha, farkon abin da yayi da yazo maka an tawadda'a thumma tafa bil bayt, yayi alwala sannan yayi tawafi da dakin Allah. Saboda haka shine ba ce yayi sallah, ba ce yayi tahiyatul masjid ba, sai kawai yayi tawafi bayan yayi alwala. To haka mutum zai yi. Shin ya inganta a sunna a yi tawafi da ruwan zamzam a kwalba domin neman biyan bukata bayan an gama sai a sha ruwan? Ba shi da wata ma'ana, inda shi ruwan zamzam lima shiriba lahu, haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka sha kan biyan bukata Allah zai biya maka bukata, ba sai ka dauke shi ka yi tawafi da shi ba, ba sai ka dauke shi. Irin wannan shine ake samun bid'a a cikin addini, ta irin waɗannan abubuwa ake samun bid'a a cikin addini. Watakila wato tawafin ake yi ma, watakila akwai ruwan zamzam da ake sayarwa na wanda ake masa tawafi ne, kila wanda ake kawo wa mutane a sayar, akwai na zamzam din da aka ɗebo fi sabi na zamzam na asali, akwai na zamzam da ake masa tawafi. Saboda haka na zamzam da ake masa tawafi, watakila abin nan kudin sa yafi na ordinary. Duk wannan duk abin nan surkulai da bashi da wani asali. Ana ɗiban zamzam a kai wani waje, kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta ce sun kasance idan suka yi haji ko umra suna guzurin zamzam su taho tare da shi. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'u zamzamin lima shiribala, ruwan zamzam ga abin da aka sha shi domin sa ne. Saboda haka in ka sha ruwan zamzam mujarradin sa za ka samu wannan biyan bukata, saboda ruwa ne mai albarka mujarradin sa. Ba ita ce tambayar sa ba, a can ko a ko ina in ka sha shi, sawa'un a can ko a nan, in dai ruwan zamzam ne ka sha shi da wannan niyyar da riyar waraka za ka samu. Ibn Hajar ya ce ya sha ruwan zamzam kan Allah maɗaukakin sarki ya bashi sanin ilimin hadisi, ilimin rijalul hadith kamar Imam Zahabi. Kuma duk wanda ya san Ibn Hajar ya san har ya kira Zahabi ma ana. Ya kira Zahabi a ilmin rijal. Saboda haka duk wanda ya sha ruwan zamzam ga wani abu Allah zai bashi. Kai dai kai gaskiyar imani ka sha din ka gani Allah maɗaukakin sarki zai baka. Ba komai. Ai duk wanda ake sha na ruwan zamzam ai surkawa ake. Ai zartsin sa ba za ka iya sha haka ba. Inda ake hako shi ba za ka iya sha haka ba, sai an surka. Yanzu kaga wanda ake kaiwa Madina dandanan zamzam din bai kai wanda yake a Makka ba, saboda wanda ake kaiwa Madina surkawar an fi surka shi in aka kai shi Madina din aka ɗebo a cikin tanka, za a ga tankoki ana haduwa da su a hanya ma'u zamzam, to sai sun sake surka shi yadda a samu. To amma dai shi din ne tunda yana nan a ciki, saboda kan an yi surka, in an surka babu komai. Falebi kwarai da gaske. Ayan aka surka inda yana nan. Sinadari ne, ahsan. Na'am. Za mu zo, naga an rubuto wannan tambayar. Ita zan karanta yanzu, naga wani ya rubuto ta. Yawwa. Bisa misalin da aka bayar na fadin wuri na harami, shin yin sallah a masallatan unguwa a cikin garin Makka ko Madina ana iya samun ladan da ake samu? Wannan ita ce matsalar. Wannan matsala ce da daddiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah a wannan masallaci nawa,
yafi sallah a dukkan yafi sallah dubu a wani masallaci in banda masallaci na alfarma masallaci na makka a hadisin abdullahi ibn zubair yace sallah a masallacin makka zai take da sallah 100 a wani masallaci sallah a masallaci yayi take da sallah 1000 sallah a masallacin baitul maqdis zai take da sallah 500 kun ga tartibin kenan masallatai ne guda uku su aka fifita to waɗansu sun ce abinda ake nufi da masjidul haram shine makka baki daya tunda Allah ta'ala ya ce illal ladina ahadtum indal masjidil haram sai wanda kuka yi alƙawari ko kullu alƙawari da su a masallaci mai alfarma aina aka yi alƙawari da kafiran makka aina aka kullu alƙawari a hudaybiya a gefen harami take saboda haka ana cewa masjidil haram ana nufin harami baki daya ana cewa masjidil haram ana nufin makka subhanal ladhi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram kaga laylan min al masjid al haram daga daki a dakin ummu hani daga nan aka tashi aka isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam daki ummu hani ba masallacin bane a cikin makka ne saboda haka wadansu suka ce masjid al haram abinda ake nufi garin makka to hakikatan haka ne masjid al haram lafazi ne mushtarak wata ran yazo yana da ma'anar nufin dakin kansa dakin masallacin inda ka'aba take kamar fa walli wajhaka shatr al masjid al haram ka fuskantar da fuskarka jihar masallaci ne alfarma masallaci Ka'aba ake nufi ana cewa makka ana cewa masjidil haram ana nufin makka baki daya kamar subhanal ladhi asra bi abdihi laylan min al masjidil haram daga masallaci mai alfarma kuma ana nufin harami kaga masallaci mai alfarma daga masallaci mai alfarma makka ake nufi saboda an ce annabi sallallahu alaihi wasallam an yi isra'i da shi daga bait daga gidan daga dakin ummu hani wadansu kuma sun ce a'a daga cikin Ka'aba akai to in akan daga cikin Ka'aba ne wannan bai zamanto hujja ba akan cewa masjidil haram makka ake nufi amma a bisa cewa daga dakin ummu hani ne wanda riwaya ta tabbatar ita ma kage yana nufin cewar kenan ana cewa masjidil haram ana nufin makka baki daya ana kuma cewa masjidil haram ana nufin harami baki daya kamar wajen wannan aya ta sulhun hudaybiya haka wajen ayar hana mutane su shigo zuwa masallaci mai alfarma kamar yadda suke a cikin bakara yana nufin harami ne baki daya to hadisin da yazo na cewa sallah a masallaci mai alfarma tafi sallah dubu yana nufin harami ko makka ko kuma masallacin tunda masjidul haram lafazi ne mushtarak mun sallama akan wannan lafazi ne zai iya daukan masallacin zai iya daukan makka zai iya daukan harami baki daya to in aka inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallah a masallaci ya tafi sallah dubu in banda a masallaci mai alfarma makka yake nufi ko harami yake nufi ko masallacin yake nufi a masallaci tunda ahsan magana ake akan masallatai domin a cikin hadisin Abu Huraira yace fa inna masjidi akhirul masajid fa inna masjidi akhirul masajid yace masallaci na shine masallaci na karshe me yake nufi masallaci na karshe shine masallacin karshe masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam bai masallaci ba bayan sa to me yake nufi shine masallacin karshe na'am a shine masallaci na karshe da annabawa suka gina shine masallaci na karshe da annabawa suka gina babu wani masallaci da wani annabi zai gina bayan nasa wannan ya nuna dalilin fifiko saboda su ne kadai masallatan annabawa a bayan kasa masjidil haram annabi ibrahim da annabi isma'il suka gina shi masjid baitul maqdis annabi isma'il annabi daud ya gina shi sannan annabi sulaiman ya gina shi masjidul nabi sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya gina shi saboda haka magana ake a kan masallatai ba magana ake akan garuruwa ba duk da yake waɗansu malamai suna cewar abinda yake nuna cewar duk harami ake nufi shine annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yayin da yake hudaybiya idan lokacin sallah yayi sai ya tako ya shiga cikin iyakar harami yayin sallah saboda haka ya nuna kan cewar yana shiga cikin harami idan ya samu wannan falalar to amma malamai sun yi jawabi akan wannan suka ce tako ba mu ki ba akwai falala a cikin sallah a cikin harami shi yasa yake takowa amma wannan falala ta sallah 100 ta masallacin ci amma shigar sai sallah a cikin harami akwai falala shi yasa yake takowa domin kamar yadda ake rubanya ibada dukkan wata ibada da kamar yadda ake rubanya sabo a cikin Makka haka ake rubanya aikin ibada a cikin harami amma tafdil akan masallaci ne duk da an rawaito daga wadansu tabi'ai suna cewa a ko ina mutum yayi a Makka zai samu wannan falala an rawaito daga Afa ibn Abi Rabah malamin mutanen Makka yace ko a wani masallaci kai ko a wani masallaci kai sallah a cikin Makka ka samu ladan shine wata ran Malam Abdullah ya gaya min wani yace nace to wannan masallacin da kofar gidanka lokacin yana Makka wato in kai sallah a wannan masallacin gara kai sallah a masallaci yafi maka bisa sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka ji magana ɗan dariƙa wanda yake kuma haka din ne yalzam idan kace a kowane masallaci a cikin Makka kai sallah zaka samu wannan ladan wato kai sallah a masallacin ungwoku a Hindawiya ko a Jarwal yafi lada bisa sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan tanakub ne musamman ganin kan cewa hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna masjidi akhirul masajid fa inni akhirul anbiya wa inna masjidi akhirul masajid haka riwaya take a cikin Muslim fa inni akhirul anbiya wa inna masjidi akhirul masajid sannan na'am a'a ai masallacin ne koda an yi tausiya masallacin ne ba zai yi ba waɗansu sun kawo wannan shubha wajen yace wa salatu fi masjidi hadha sallah a cikin wannan masallacin nawa Imam Nawawi ya kawo wannan yake cewa mutum yayi kokari ya shiga cikin tsohon masallacin shi yasa kaga har suka yi ishara a cikin masallacin Madina cewa wannan shine haddin masallaci a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi wannan isharar in kana kula in ka shiga cikin harami daga al'amudai kamar guda biyar daga rawda shine iyakar haddin harami a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma iyakacin rawda iyakacin mihrabin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine iyakacin haddin masallacin a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen inda liman yake yanzu zamanin sayyidina Usman aka kara amma zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar anan iyakar masallacin yake mihrabin sayyidina Umar ya kara a jihar yamma ta gefen dama kenan in ka tsaya to waɗansu suna cewa ai Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa masjidi hadha wannan masallacin nawa saboda haka sai ka shiga cikin masallacin ya inda yake a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ka samu wannan falala to amma wannan shubha ce da suke faɗa amma abin da yake nufi da hadha ai wannan wanda na gina shi wanda kuma yake ya dauki hukuncin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar shi yasa yake cewa law mudda masjidun nabi sallallahu alaihi wasallam ila sana'a lakana masjidahu da za a miƙar da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa garin Sana'a ta Yemen masallacin sa ne saboda haka kada wannan shubha ta zo ta sanya wa mutum wannan rikici da abinda suka yi raddin maganar Imam Nawawi da sauran malamai da suka faɗa shi ma Imam Nawawi da ya kawo ba akan ya yanke bane akan akwai wannan shubhar kuma ka san Imam Nawawi suna cikin malaman wara'u suna cikin malamai masu tsanani suka ce dan ka samu wannan kai kokari ka je tsohon masallacin sannan shin idan mutum yayi umra da azumi ko bayan sallah yana so ya ƙara yin wata umra shin sai ya daura harami ko kuma ya iya yi da kayan gida ya za a kai umra da kayan gida bayan an ce umra kamar hajji take in kai za ka iya yin umra da kayan gida amma in kai umra da kayan gida sai ka yi hadaya dan ka bar abinan sai ka yi fidiya saboda ka bar wajibi daga cikin wajiban ihrami shine ka cire kaya saboda ka idan kai ba za a ce ba kai umranka ba tai ba umranka tayi amma sai ka yi yanka ko ka ce da miskinai shida ko kai azumi uku kuma sai ka tuba ga Allah dan kai da gangan ne ka saba ma Allah jalla wa ala tunda an yi magana ne ga wanda yake larura ta sanya shi ya zamanto bai kiyaye kaidodin ihrami ba amma wanda yayi da gangan to wannan bayan yayi fidiya kuma sai yayi ta yin istighfari ko baka sani ba Allah zai karbi tubanka ko Allah ba zai karbi tubanka ba to tambaye ka ce ta karshe malam na'am wanda yayi maimaita umra na'am yayi tunda kayi musamman ma wannan kayi tafiya har ka ketare miƙati zaka in ka je Madina sai ka sake dauko wata umra wannan yafi bisa kana cikin Makka kawai ka fita wajen garin Makka ka sake yin wata umra din a Madina eh babu ingantaccen hadisi akan wannan na kan cewa idan mutum yayi a sallah ta kwana 40 a Madina za a rubuta masa bara'a daga munafinci bara'a za mu zo wannan a cikin karatun sati mai zuwa lokacin da zamu karatun ziyarar Madina insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ka bamu ilimi mai amfani Allah ka amfane mu da abin da ka sanar da mu Allah ka bamu ingantacciyar fahimta ta addininka Allah ka bamu istiqama akan tafarkinka Allah ka jikan mu ka jikan iyayen mu ka jikan malaman mu ka shirye mu ka shirye iyayen mu ka shirye zuriyar mu da matan mu Allah muna so roƙanka ka sanya albarka a cikin wannan gari namu Allah ka bamu zaman lafiya da aminci da kwanciyar hankali Allah ka bamu shugabanci ingantacce Allah ka bamu shugabanni masu Allah ka bamu shugabanni masu amana masu tausayi masu roƙon amana masu ɗaukar nauyin al'umma kamar yadda Allah ya dora musu Allah muna roƙanka da ka yaye mana tsananin da muke ciki Allah wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu wanda suke cikin talauci Allah ka wadata su ka yalwata musu arzikinka Allah waɗanda suke cikin rashin lafiya Allah ka tashi kafadun su Allah ka ba su sauki ka yaye musu wanda suka mutu Allah ka saka kabarin su ka ji kansu Allah mu kuma idan ka karbi rayukan mu Allah ka karbi rayukan mu akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ka sanya kabarin mu ya zamanto dausayi daga cikin dausayen aljanna kada sanya shi ya zamanto rami daga cikin ramukan wutar jahannam Allah ka taimaki addininka da sunnan annabinka da littafinka da bayinka mu'minai Allah ka yi ma al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam halin tsanani da suke ciki waɗanda suke cikin wahala a cikin wannan al'umma ake karkashe su a Syria da Burma da Afghanistan da Pakistan da Iraq da sauran kasashe wanda yake kai ne ka sani mu ba mu san su ba Allah muna roƙonka Allah ka tsare jiranan su Allah ka sanya musu mataimaki daga gare ka Allah ka ba su kwanciyar hankali da aminci Allah ka yi mana maganin kaidin abokan gaba wanda suke nufin mu da sharri wanda suke nufin amincin mu da zaman lafiyar mu da sharri Allah ka mai da shirin su da kaidin su ya zuwa gare su Allah ka kare karfin su Allah ka sanya tanadin da suke akan halakar kawukan su ne ya rabbal alamin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين